sunaye da alkunyu, sunaye na marwaita da alkunya ta su. Ba abin hukumu mani ta har ikun yadda abin su ne ke ina a shafin. Ka kula da sunayen marwaita. Ka kula da sanin sunayen marwaita muhimmin abu ne domin ko hadisi ba a tabbatar da ingancinsa sai an tabbatar cewa dukkanin marwaitansa ingantattu ne, adalai ne, masu kiyayewa. Shi yasa ashe dole ne a san sunayensu don a gano. Ka kula kuma da alkunya. Kuma ga wani dalili da yake sa dalle ne ɗalibin hadisi ya zaya san sunayen nan da alkunyin nan, so da yawa akan zaci guda ɗaya a ɗauke a mutum mutane ne da yawa tawo kuma don jimuwa. Don na yi matsalan mutum yana amsa Aliyu, amma ne masa alkunya da Abu Muhammad, kuma akan masa laƙabi da Albasaliyu. To wani wajen ka ga an ce Abu Muhammad, wani wajen ka ga an ce Aliyu, wani wajen ka ga an ce Hassan Albasaliyu, sai ka ɗauka mutum uku ne kenan. Ga Aliyu, ga Abu Muhammad, ga Albasaliyu ba sun zama uku ba, alhali duk mutum ɗaya ne. Wani lokacin sunan yakan zamo shi ne alkunya. Wani lokacin akan samu mutanen da yake sunan shi ne alkunyar tasu. To, wani lokacin ko yakan zamo shi mutumin yana da suna kuma yana da alkunya. Yana da alkunya, yana da suna. To, akwai kuma wanda aka samu an masa kinaya, an masa alkunya, alhali iyaka binciken ba mu gano sunansa ba, sai dai alkunyan nan. Kama Abu Unas ibn Zunayn al-Jili, wanda yake sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, to shi wannan iyaka bincike ba gano me ye sunansa ba. Abu Unas din nan kadai aka sani game da shi alkunyan nan tasa, ko Abu Muwaiki bata ballaran manzo sallallahu alaihi wasallam, ko Abu Shaybah al-Hudayri, ko Abu Shahib, ko Abu al-Abyad wanda yake waya daga Anas ibn Malik, ko Abu Hurairah ibn Nafi' bazan Abdullah ibn Umar, ko Abu Najib, duk irin wayan nan alkunyar su kadai aka sani, ba a san sunan su ba. Wani lokacin kuma ta addadul kuna akan samu alkunya ta zamo ta ke da diga, yana da alkunya fiye da ɗaya, kamar Ibn Jurayj, Abdul Malik ibn Abdulaziz ibn Jurayj, wanda sunansa Abdul Malik, amma alkunyar tasa an yi masa alkunya da Abu Walid, an yi masa alkunya da Abu Halid. Haka nan akwai Mansurul Furawi, wanda shi yana da alkunya har guda uku, akan ce masa Abubakar, akan ce Abul Fati, akan ce Abul Qasim. Shi yasa ake ce da shi mai yawan alkunya, malami mai yawan alkunya. To, haka nan kuma akan samu wanda yake an masa laƙabi da alkunyarsa, an masa laƙabi da alkunyarsa tare da cewa ana samun wata alkunya gare shi, ba wani alkunya da take rakaminsa ba. To shi ma irin wannan tafiyatar su. Ina misali kamar Sayyidina Ali, wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa laƙabi da Aba Turabi. Aba Turabi, wannan Abu Turabi din nan sai ta zama alkunya ce ta fi Sayyidina Ali, amma alkunyarsa da ta fi shura ita ce Abul Hassan. Abul Hassan sai zama wannan Abu Turabi din alkunya ne laƙabi, laƙabi ne ga Sayyidina Ali, amma alkunyarsa ta hakika ita ce Abul Hassan, ko kuma Abu Ridad. Abu Ridad wato shi ne Muhammad ibn Abdurrahman. Abinda ya sake masa laƙabi da Abu Ridad, yana da 'ya'ya maza har guda goma, 'ya'yansa goma maza, wanda shi ya sake masa wannan laƙabin, amma alkunyarsa ta hakika ita ce Abu Abdurrahman. Ni wanda yake ya zo, akwai a cikin marwaita Manudulib wanda yake an samu sabani ke kuna game da alkunyarsu, ya alkunyar take ne? To aka samu sabani da yawa. Lasmin ba suna ba, lasmin lati ta adadi manti lasmin, ya sa isrin din madufi ne akan kuna, kuna ko majruri ne da kasra muqaddara ko saboda shi ba a sunan ne bane akan samu kuma asalin wannan shine wato akwai wanda an samu sabani a alkunya amma ko ba a suna ba ina misali kamar sayyidina Usama ibn Zaid masoyin manzo dan masoyi wanda an gama akan cewa sunansa Usama gaba daya ba wani malamin tarihi da ya magana a game da sunan nan nasu an samu ijma'i na cewa sunansa kan Usama to amma ya alkunya dan ya samu sabani da yawa wasu suka ce alkunyarsa Abu Zaid wasu suka ce alkunyarsa Abu Muhammad wasu suka ce Abu Abdullah wasu suka ce Abu Kharijata an san da yana da daya Kharijatu to ko wasu suka ce aiki ake masa alkunya sai yasa an samu zantuka har guda hudu game da alkunyarsa akan samu kuma inda yake an samu sabani a game da sunan da kuma alkunya ya sunansa ya alkunyarsa kamar sace na to barara manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu sabani a game da sunansa basirarsa din nan dai lakabi ne ko an ce wata ran ne ya dauko kaya niki niki ma sayawa kayan da kyan mutum uku ma za su iya dauka shi kadai da ku Allah sallallahu alaihi wasallam ya hange shi sai shi ma anta illa sabila to kai wa mai ka koma jirgin ruwa ka koma jirgin ruwa sarkin lafto kaya to sai sabina to din nan ne shi to ya sunansa sai aka samu sabani da yawa wasu suka ce Umairu wasu suka ce Salihu wasu suka ce Mahrani alkunya fa shi ma aka samu sabani wasu suka ce Abu Abdurrahmani wasu suka ce Abu Al-Khuduri ko kuma zama an saba da duka su biyun an saba da sunan da kuma alkunya wanda ba sabani a ciki kamar wa'annan khulafa'ul arba'atu sayyidina Abu Bakar wanda sunansa Abdullahi dan Usman mahaifinsa Usman ko sayyidina Umar wanda ake masa alkunya da Abu Hafs ko sayyidina Usman wato wanda ake masa alkunya da Abu Amr ko sayyidina Ali da ake masa alkunya da Abu Al-Hasan haka nan masu sababbin nan a masu sababbin nan guda hudu Abu Hanifa ane masa alkunyarsa an santa ane masa alkunya da Abu Hanifa ko ne sai mushura haka nan kuma Abu Abdullahi shi ne maliku ko Abu Abdullahi Muhammad ibn Idris al-Shaki ko Abu Abdullahi Ahmad ibn Hanbali su wayannan guda uku da ane masa alkunya da Abu Abdullahi da Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad da ane musu alkunya ne da Abu Abdullahi to akwai cikin san da ya shura da alkunya alkunya ta su ta yi shura amma sunan bai su bai shura ba kamar Abu Ruha shine Muslim ibn Subayni to shi wannan alkunya ta su Abu Ruha ta yi shura amma kuma sunan nasu bai shuhura ba an san sunan Muslim ne amma dai bai shuhura ba ko Abu Idris al-Hawlani shi ma sunansa Aizullah amma alkunya ta fi shuhura ko kuma ya zama sunan nasa ya yi shuhura da suna bai shuhura da alkunya ba kamar sayyidina Talhatunu Ubaidillah ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam al-bashir da aljanna ko Abdurrahman sayyidina Abdurrahman ibn Auf shi ma ɗaya daga cikin mutum goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aljanna to su biyun nan sun yi suna da suna sun yi shuhura da sunayen amma ya alkunya take wannan alkunya ta su ba ta ba shuhura a ciki ba su shuhura da alkunya ba to wato ya zama nauki nauki har guda goma sha ɗaya ne nauki nauki har goma sha ɗaya ne Allah ta'ala. Allah ta'ala.